masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ka fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya haka ne editan na gaskiya wanda tafi dubun zinariya sai mu gode Allah shi daya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya da mutum alajan da malaika da ubar sarari da tamaliya mulki iko da uladuka na ga sarki Allah shi daya shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karɓe ta ga taliki dan ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya shi ka ci wusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya shi ka rayawar mamaci duka shi ke kashe mai rai shi ɗaya ikonsa akan koma yake a ruwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogarai zahirin mu da ɓoye a zuciya mu amince za yi mana taimako na haƙiƙa inda maja aziya sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar bayyana gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba ɗaya mumunai da masihai jumlatan
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya naku ya New York ya zafi
wallahi zafi ai lokacin za lokaci yayi da zafi
godiya ga Allah masha Allah Allah ya kawo mu wannan yanayi kuma an tashi zafi anan kamar basu san sanyi ba
haka ne dan adam kenan
dan adam ne wuya ga Allah ya ba mu lafiya naga duk da yake da yanzu an sake shiga zafi kuma wannan corona tana kara kunno kai kullum
kuma kwarai kwa kamawa da wannan ina tunawa a nan New York an fara kuma karfafa batun sanya takunkumin rufe fuska
eh haka fa
an fara karfafa wannan abu gaskiya
haka fa annobar tare yanzu tana nan da ita to baba kamar yadda ka ji mun faro waƙoƙin aka ce tuna baya ko
haka faruko aka ce
wasika ce yawa wasika muka samu daga wani mai sauraro sai dai kuma ni bai ma sa sunan shi ba yace wai yana bada shawara
to
yace a rika gabatar da tsofaffin waƙoƙin Hausa kamar su Shata dan Kwairo dan Dawo da dai sauransu yace saboda ba wai matasa kadai ne ke sauraron wannan shirin ba yace dattawa ma da dama suna jin dadin shirin saboda haka a rika silkawa
to ba da la
dattawa sun ji nasu matasa ba su ji nasu
kwarai ko wannan shawara ta yi daidai
ai muka ce to ba ma za ta kwana ba sai dai abun lura shine kowanne shiri idan muka zo muka so da son samu ne mu yi mu sa waƙoƙin da suka yi kama da gaishe-gaishe da muke yi
haka
amma za mu rika sirkawa
gaskiya idan wani sa'idin kuma saboda rashin shiga ofis mana na ya taimaka wa rashin waƙoƙin nan da suke jibge a cikin inji
a ofis
haka
ne kuma tare waƙoƙin kuma sai an yi a hankali
gaskiya
hankali to za mu ta kokantawa kana su ma masu sauraro idan suna da gudunmuwan waƙoƙin da suka san nasu ne na ƙashin kansu da muke da izinin amfani da su sai su ba mu
ba wanda za mu yi amfani da ita a ce sarki da kira
ba lauya ba an shi ne ya ce kun ci kuɗinku Yawa to baba kamar yadda muka saba bari mu bude da mika gaisuwar fata alheri ga Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Plateau wanda shi ya aiko da sakon taya murna da fata alherin dadin sarautar Jalo Alhaji Hassan planin gindin akwati. Allah ya sa fulani yake so ya fada domin ya sa kamar za a ce fulani ne
shi haka da ni shi haka yake rubuta fulani sa
yawa to ka ji ba fulata ni da jurin cewa yawa fulanin gindin akwati wanda za a nada shi ranar Laraba a fadan Ardo a gindin akwati firarar Laraba 25 ga wannan wata to Allah ya sa an yi adace Allah
amin sabbi
ya kuma bada
ya bada ikon daukar nauyi
yawa daukar nauyi ya kuma sa a gama da jama'a lafiya
amin sabbi amin to sai kuma gaisuwar taya murna na abar ya huce zuwa ga Hajji Amada da iyalan gidan Alhaji Inayi da ba iyalan Usmaniya a birnin Kumasi wadda Hajji Amada tace tana mika godiya ta musamman zuwa ga ilahirin al'umman da suka taya ta wurin daurin auren danta da ake kira Ibrahim Mamman Dan Karima ko kuma wato da aka fi sani da lakabi BA wanda aka yi a birnin New York tace tana gode wa jama'a Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci to sai kuma mika ta'ziya da zamu yi zuwa ga Alhaji Bashir Kabore wato Vice President na kungiyar 'yan kasa a nan New York kenan da kuma jikansa Hajiya Rahama wanda aka fi sani ta da Hajiya Umma da baki ɗayan gidan Alhaji Babal Wa'iz na rasuwar Hajiya Hindatu Adam wanda zai addu'ar kwana 40 nata a yau Asabar din nan anjima kadan kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Accra Newtown a Angola to Allah jikanta ya kyautata makomanta
to amin sama amin sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Yunusa Tanko Bani Imbaka da Salisu Isa Fana da Iliyasu Abubakar Kedi Dan Bushiya sai Yakubu mai askin Badaraka Allah ya sa haka ne to gaisuwa daga
amin
mallam ango mallamin makaranta ya wuri sai kuma gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam zuwa ga mai martaba sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadauki Misau da Alhaji Mustafa Shamadu da Alhaji Haruna BBY Tarmatsuwa sai mallam Lawan mai hula Dambam da Bala Mato Sarkin Arewan Dambam
to sai kuma gaisuwar sada zubunci na abar ya huce da ta fito daga babawo mai addu'a wanda yace yana mika sako gaisuwarsa zuwa ga Hajiya Magajiya Bello mai addu'a da mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdul Aziz Dangoga mai addu'a da Mani Tinau mai addu'a da kuma Musa Mallam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Baniya malamin makaranta Ragana Matami Jamhuriyar Niger to Allah sa na faɗi wannan sunan da dai da kuma Lawal mai lafiya Tumfafi da Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da Sarfilu Hashim Gumal ranke dade an shigo
to lambobin mu sun
haka ne sun fito yawa
to sai wannan gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salihu Kauran Namoda baban Abdul Samad yake gaida mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo Kauran Namoda da limamin masallacin Juma'a na biyu a Kauran Namoda sai Khalifa Tuku Abubakar mai suna da Alhaji Sanusi Walin Kauran Namoda sai matarsa Sadiya Badamasi mamar Abdul Samad da injiniya Kabiru Shehu Kamoshi da matarsa Anti Shafa'atu sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afnan da Hassan Hos mai hoto Kauran Namoda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Kauran Namoda sai Liman Faruk na kasa ko na kasa ne ko na kasa ne Kauran Namoda
to wanda ba a so a ce ke
yawa da daukacin yan majalisar shayi dake masallacin Juma'a na bi Kauran Namoda da fatan suna cikin koshin lafiya
to sai kuma wannan sakon gaisuwa dake cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifi da Alhaji Haruna da ba da abokinsa Alhaji Sayo Jaudu mai kayan lantarki a kasuwar Bajoga da Malam Muhammad ba Hausa mai kankana a kasuwar Bajoga da Tela Yayaro wakili tashar magariya karamar hukumar na fada a jihar Gombe
da ango labaran kaura na kungiyar Arewa Media Writers wanda yake garin Dogon Gundumar Ribadau a karaman hukumar Funakai jihar Gombe da kuma kauna Baba Wuro a kauyen mu na Dafa da yaya Dugi mai gyara Daba da Isa Daba da Sarki Daba na Fubina Wolare dukkan su a karaman hukumar Nafada a jihar Gombe da kuma yayata Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga sako daga Baffa Haruna Bajoga angon Aisha baban Aisha jikan Aisha
Allah ka
kware kuwa
kuwa angon Aisha baban Aisha jikan Aisha kakan Aisha ta tabu kunnan Aisha to baba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
eh
Sabili da haka bari mu dire da wannan wasika da ta fito daga hannun Fatima Musa Wada Barkin Ladin jihar Plateau Nigeria tace salam a bare huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Zainab Babaji Barkin Ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan sai Maryam Yar Fulani daga Saudiya da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barkin Ladi sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Aishatu Musa Wada Barkin Ladi sai Maryam Dauda murya Amurka
Barkin Ladi
yawa sai Maryam Dauda BOA Hausa Barkin Ladi da Alene Grace Abdu BOA
Hausa Barkin Ladi
Barkin Ladi da baba ya kuma makari
kuma Barkin Ladi kuma
shi Barkin Ladi kuma shi da Aishatu Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba baba sai Zainab Binyaminu Abdullahi da fatan sinji kuma suna cikin koshin lafiya
amin
amin to sima amin to madalla baba yau labarin da zan baka ko labari ne da ya fito daga hannun malam Ango malamin makaranta a Yawuri.
Yawuri haka.
Bisa ga dukkan alamu wannan abun ya faru ne bisa ga cewar shi dai.
Wanda Bature ke cewa true story. Da gaske ne ke da.
To in kaji kai dai mu dai faɗa zan faɗa ne abin da ka faɗa.
To buji.
Zan faɗa gata nan ka ce ku
zo mu ji.
Mujita yawa to wai inji mallam Ango malamin makaranta Yawuri yace wai labarin santun wani badakare ne wai yace wai wani badakare ne mutumin zuru
haka
har ma da bada sunan shi wai mai suna Yohana Yohana to duk mai suna Yohana in dai kai badakare ne ko ma daga zuru tsargu tsargu wai yace wai Yohana ya je mishi gaisuwar sallah yayi tattaki tun daga zure tafi mishi gaisuwar sallah har Yawuri
kai halin da yayi zumunci
ayi zumunci malam Yohana an yi zumunci
eh kware kuwa
sai shikenan da ya je Yawuri sai malam Ango ya ce mishi akwai abinci da yawa ka san ranar sallah
baba
dafa abinci sai dai ni dai kamar yadda na faɗa har yanzu ina jira ran sallah
to yo Allah
har yanzu ina jira ai sallah Madina dai ta ce min akwai wanda yace ya ji labari yana nan yana shiri
lalle ne kan a haka da namu ke dan
zai bi lungu wato shikenan badakare ya riki gari ya tafi yawon sallah Yawuri ya tafi ma malam Ango malamin makaranta yawon sallah a Yawuri
na'am
sai malam Ango ya dauko mishi abinci da abin sha su shinkafa
dai ka san sallah magadi mai hadama
yawa shikenan aka kawo mishi abinci sai malam Yohana yace shi gaskiya tuwon nan yafi mishi amma da duk sauran abinci shikenan sai aka mai da sauran abinci badakare ya zauna ya wanke hannu ya zauna yana cin tuwo yana tsakiya cin tuwo wai sai fara san batu sai ce mishi wai abokina shin wai azumi kuta nawa ne kuke yi sai mala an ya ce mishi wai wata guda ne muke yi sai bu dakaran yayi ajiyar zuciya ya ce yana kan cin tuwo yace ni kan idan ne wata ne kwana 30 ban ci ban sha ba ai mutuwa zan yi yana lama tuwo kan ya ce ya kwana 30 ne
ina
ci ban sha ba sai mana an ga yace mishi kaga ku akwai wani gari a nan a karbar hukumar Shanga da ake kira a tuwo duk bakin ɗan shekara 7 azumi 30 yake yi
azumi shekara 7 ya azumin kwana 30 a can a tuwo din
a cikin tuwo wannan kwarya tuwon da yake ci
wayo
a kai sai yana ce mishi santi kake
wato karbar hukumar Shanga din ma duk ya hada masa ne a shi
duk ya hada mishi ne a na kwarya tuwo
shi ne Shangai din
malamin makaranta an yi zubunci Allah ya kara mana zubunci da hadin kai Allah ya kara mana zubunci da kullun zuba tare ko
amin subba amin
na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jaburki nan yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Zaman lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana ba kyawa ba khiyana sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kulliya ka sallada ayyuka bauta da sani a cikin duniya amfani ilimi aiki da sani bisa tsinkaya ya san rayuwa mana tabbatan badanwa a kulliya hakanan demokaradiyya ita ma ambar mu baya cikin kasa a kasar mu mana a sahu na baya haka fallin kere ke tsira mana a sahu yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a baya an fi mu da ilimi shi yasa aka bar mu a baya baya sakawa ai bangar siyasa sanin ilimi shi ke sanya mutum ya fahimci kansa sai mun ja damara sanin ilimi ya burin makasa hakine kalisan ga hukuma ko in ce kusa kyoto an baiwa kaso da yawa a fagina gudunmawa da a zauna la'afiya da kowa haka nan kuma soya kyoto a ɗorawa laifi da yawa dukan tashin tashina da rashin aiki da sani ya zuwa ilimi gundan adam daga daga karfi ke zamowa ilimi kamar gishiki ne ka tokan gunkowa da kowa sannan aiki da ki ke fassara halayya ta kowa amfani ilimi aiki ya shi